الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقول أبو جاد الله سبحانه وتعالى ليسري حدوم عن صفية تل هدي شاشدة قوت الربيع الآخر شكرا تدبو لأدري حدود 34 هجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine 16 ga watan biyu a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rafiq Al-Makhtum. Za mu tashi yau inda muka tsaya makon da ya gabata dangane da abin da ya shafi sulhul Hudaybiyah, bayan an kulle yarjejeniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi a gefe guda da kuma wato kafirai da mushrikai na garin Makka da suka hana su, wato suka hana musulmi a wannan shekara shiga cikin garin Makka domin umara. To bayan wannan abubuwan da suka shafi sa wannan yarjejeniya da aiki da ita da fara zartar da ita, shine aka fara mubasharatan daga fara wannan yarjejeniya, shine inda zamu tashi, ko inda yake raddu Abi Jandal
summa da
wancan ba mai bayan ba. To wato bayan ƙarshen shi abin da ya shafi bunudi abubuwa guda hudu, za mu tashi inda suke cewa thumma da'a aliyan, ba a gama dai an faɗi abubuwan yarjejeniyar guda hudu, za a zo kuma a sa hannu a kansu a gama yarjejeniya. To shi ne ke cewa thumma da'a aliyan, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an li yaktuba alkitab, dan ya rubuta wannan takarda ta yarjejeniya tsakanin musulmi da kafirai. Fa amla alaihi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika masa shifta, shine imla'i, ka rika karantawa mutun da baki shi kuma yana rubutawa, yi masa imla'i, yace bismillahir rahmanir rahim, a fara da bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Fa qala suhail, sai shi wakilin mushrikai suhail ibn amr sai yake cewa amma ar-rahmanu fa wallahi la nadri ma huwa, rahwan ar-rahmanu dai da kace mu ba mu san waye ba, Allah dai mun san waye, amma ar-rahmanu ba mu san waye ba, walakin uktub, amma abin da za ku rubuta shine bismika allahumma, kawai mu dai mun yadda da a rubuta bismika allahumma, da sunanka ya Allah. Mun san mushrikai suna da matsala da sauran sunaye ba su yadda da su ba, to shine nan sai suka ce a'a, mu abinda muka sani namu na iyaye da kakanni shi za a rubuta, ba za a rubuta wannan nakan ba. Fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama bidhalika, haka ne, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni hakan, cewa to a rubuta bismika allahumma, ai Allah ne shine Allah ne ba wani bane. Yawwa thumma amla, sannan ya ci gaba yayi masa imla'i, yake cewa hadha ma salaha alayhi muhammadur rasulullah, wannan shine abinda muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yayi sulhu da shi, zai fadi wadanda akai sulhu da su. Fa qala suhail, sai ce a'a dakata, eh sai ce a law na'lamu annaka rasulullah, ai da mun san cewa kuma mun yadda cewa kai manzon Allah ne, a ma sadadnaka anil bait, da ba mu hana ka shiga Makka ka je dakin Ka'aba ba, wala qatalnaka, da ba mu yake ka ba, mu ba mu yadda da cewa kai manzon Allah bane, walakin uktub, amma abin da zaka rubuta shine Muhammad ibn Abdullah, a rubuta Muhammad dan Abdullah. Fa qala inni rasulullah wa in kadhabtumuni, yace ni manzon Allah ne ko kun ƙaryata ni, ko kun ƙaryata ni, to ni manzo ne daga Allah. Wa amara aliyan an yaktuba Muhammad ibn Abdullah, amma duk da haka saboda dai ayi sulhun a zauna lafiya din, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan, aliyu da kake rubuta wannan rubutu, soke rasulullahi ka rubuta Muhammad ibn Abdullah, aka umarci aliyu yayi wannan haka din. To a lokacin nan wa amara aliyan ko an yaktubu Muhammad ibn Abdullah wa yamhu lafdh rasulillah, ya shafi lafazin rasulillah. Fa aba aliyu, sai aliyu ki an yamhuwa hadha lafza, ya goge wannan lafazi, saboda kishin Ali radiyallahu ta'ala anhu ga musulunci da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin matsayinsa, yace shi dai ba zai iya sa hannunsa ya goge rasulullahi da hannunsa ba. Faja'a famahahu sallallahu alaihi wasallama biyadi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa shi da kansa sai ya goge hannun nan nasa mai albarka, ya goge wannan rubutu inda aka rubuta rasulullahi, ya sa hannu ya goge da kansa. Goge shi a takarda ai ba shi ne goge manzancinsa ba, ko yawa haka duk magana ce ta abinda mutum ya yadda da shi da kuma lura da abin nan da ake ciki me zai kai mu gare shi. Kamar da dai muka tattauna wannan sulhun Hudaybiya, malamin zai zo yi mana bayanin yadda sabanin yadda wasu suke gani tun a lokacin har sahabbai ransu ya baci suka ji zafin abun, yadda suke ganin sa to ba haka yake ba. Sakamakon da ya biyo bayan wannan sulhu cin nasara ce babba, shi yasa Allah madauki ya kira shi fathan mubina. Haka ba abin damuwa bane, kun ga dai ba abin da ya kai ga a ce an rubuta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saboda kafirai ba su yadda ba a sa hannu a goge, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya goge, saboda dai wannan yarjejeniyar ta zaman lafiya a yi ta. Wannan abu ne ya kai matuƙa, ya kai wannan matuƙa wajen nuna mana san a zauna lafiya, in dai a ce har rasulullahi a goge, saboda mun san gogewar ba ita ce ma'anar cire masa manzanci ba. Shi yasa kun ga sai da inana ta wannan ana rasulullah wa in kadzabtumuni, ni manzo ne na Allah ko kun ƙaryata ni. Don haka wannan ba abin damuwa ba ne, kullum idan ka hango abin da zai amfane ka to wani abu na haƙƙinka don ka aje shi, ba wani abu ne, ba cewa aka yi sai kun rubuta ku yau kun kafirta da musulunci ba, wannan ne ba zai yiwu ba, sai a ce a to in haka ne a fasa zaman, a fasa yarjejeniyar gaba ɗaya. Amma sunan na yarjejeniya tsakanin wadawa ake yi, sai a sauko ƙasa duk a zaman neutral, mu ƴan unguwa kaza ko ƴan gari kaza da ƴan gari kaza, amma matsayin da waɗannan suka yadda da shi suke kiran kansu, zai mu ce a mu tun da ba mu yadda da wannan ba ku cire shi daga ciki, shi ne abin kawai da ya fito. Ai mun gane abin, to sai yake cewa sannan wa amara aliyan yau, sai ce famahahu sallallahu alaihi wasallama biyadi thumma ina ne na'am thumma tammat kitabatu as-sahifa, sannan sai rubutun wannan takarda ya tabbata aka rubuta cewa to wannan shine abinda Muhammad ibn Abdullahi yayi sulhu da shi da mutanen Makka Qurayshawa akan cewa za a yi kaza, daya za a yi kaza, na biyu, na uku, na hudu, duk aka rubuta. Walamma tamma sulhu, yayin da wannan sulhu ya cika yadda ya kamata, dakhalat Khuza'atu fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kabilan Khuza'a wanda dama su ne waɗanda suka zo suka biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari har ya turo su, innan kun muku manta ba, su ne abokan zaman lafiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuntuni da Banu Hashim suke tun jahiliya, suka koma suka ce su suna gefen alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu halifa Bani Hashim, dama su halifofi ne, an ce halif ana nufin abokin zaman lafiya wanda zai ce yana tare da kai in ana yaƙi ko naka ko nasa, ka taimaka masa ya taimaka maka, kuma suna yin wannan dama tsakanin ƙabilunsu na Larabawa tun a jahiliya. Yace munhu ahdi Abdul Muttalib, tun a zamanin Abdul Muttalib, yace kama qaddamna fi awailil kitab, kamar yadda muka gabatar da wannan magana a farkon littafin a wannan kwanakin ma kuma mun karanta ta, yace fa kana dukhuluhum fi hadhal ahdi ta'kidan lidhalika alhilf alqadim, sai zama wannan shigar tasu da suka yi ƙarƙashin wannan yarjejeniya ko ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarfafawa ce ga wancan yarjejeniyar tsohuwa da take tsakaninsu. Wa dakhalat banu bakrin fi ahdi quraish, su kuma banu bakrin suka shiga alƙawarin wato ƙarƙashin gefen Qurayshawa, kamar yadda dai kowace ƙabila dama take da damar ta shiga gun wannan, in ta ga dama yadda yake cikin yarjejeniyar in ba ku manta ba. To sai nan magana ta fara tatbiki da amfani da wannan yarjejeniya, shine yayi magana akan raddin Abu Jandal, yace raddu Abi Jandal, wa bainama alkitabu yuktab ana cikin rubutun nan na wannan yarjejeniya fa id jaa abu jandal sai ga abu jandal ibn suhayl dan gidan suhayl ibn amr dinnan wannan da ake rubuta yarjejeniya da shi sai ga dan sa yazo yarsufu fi quyudihi yana tafiya a hankali tafiya bati shine yarsufu eh rasafa bi ma'ana yamshi bati'an tafiya a dakile baka gaggawa saboda mutun yana cikin sasari shine yamshi fi quyudihi yana tafiya cikin kaidin sa da aka sa masa a kafa a daure qad kharaja min asfali makka ya fito daga kasan garin makka hatta rama bi nafsihi baina zuhuri almuslimin har ya fadi ya jefa kansa a gaban musulmi shi musulmi ne a makka amma mushrikai sun hana shi hijira an daddaure shi ma saboda musulunci ana azabtar da shi to sai gashi ya fito daga garin makka ya taho ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yaji musulmi sun zo kun gane zancen to shine ya taho yana tafiya a hankali cikin quyudin sa cikin sasari shine ya fadi war haka gaban musulmi faqala suhailun sai suhailu babansa yace hadha awwalu ma uqadika alayhi wannan shine farkon wanda zamu hukunci mu fara aiki akan sa akan wannan yarjejeniya me akai yarjejeniya amma kuma ta ba jaddu wanda yazo daga cikin quraishawa yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za a mai da shi amma daga cikin su musulmi wanda yace yana so ya dawo cikin kafirai ba za a mai da shi ba dai za a bar shi ya koma din ya koma maka ya koma cikin kafirai to shine shi suhail yake cewa wannan shine na farko eh abinda za a fara applying wannan dokar a kansa yau shine wannan gashi don haka komawa zai ba zai shigo cikin ku ba ala an taruddahu akan cewa ka dawo mana da shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lam naqdi alkitaba ba'du mu ai ba mu gama littafin ba mu gama rubutun ba har yanzu ba'du ma'ana har yanzu eh har zuwa yanzu nan ai ba mu ma gama rubutun ba shine lam naqdi ba mu hukunce ba mu kare rubutun ba har zuwa yanzu ai hakuri mun an kare kuma sai a fara aiki da shi fa qala sai suhailu yace fa wallahi idza la uqadika ala shay'in ab idan ne fa wallahi idan to na rantsa da Allah in ku haka ne la uqadika ala shay'in abadan to magana dit ta kare sauran yarjejeniyar ma duk mun fasa inda ba za a fara da wannan ba fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ajizhu li to bani shi a matsayin ijaza ma'ana ka bani shi a matsayin wanda na jaza shi zan bashi kariya to bangare daban ba ta karkashin ma wannan yarjejeniyar ba qala sai sai ma ana bi mujizihi laka na ki din ba zan baka shi ba qala sai sai bala faf'al sai sai a ban yadda ba sai kai qala ma ana bi fa'ilin shi ni kuma ba zan yi ba ta kaga anja wa qad daraba suhailun aba jandal fi wajhihi a lokacin da ma ya mare shi ya buge shi a fuskar sa shi suhail din ya buge aba jandal din wa akhadha bi talabibihi wa jarrahu ya kama wuyan rigarsa ridain sa yana jan sa haka li yaruddahu ila almushrikin dan ya mai da shi cikin mushrikai wa ja'ala abu jandal yasrukhu bi a'la sautihi shi kuma yana daga sautin sa mafi matukar iya daukaka sautin da zai yana ihu ya ma'shar almuslimin ya ku musulmi a ru'yat aquraddu ila almushrikin yafutuni fi aka yaftinuna ni fi dini yanzu ni haka za a mai da ni cikin mushrikai sai ta fitina ta addini na kuna kallo ba za ku kwace ni ba yana ihu yana daga sauti yana ga yawa musulmi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya aba jandal ya kai abu jandal isbir kai hakuri wahtasib ka sa ran samun lada a wannan fitina da ta same ka fa inna allaha ja'ilul laka وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا كَيْ حَقُرِي كُمَا كَسَانَ لَنْ سَامُ اللَّهَ دُمِنْكُ أَلَّا زَيْ سَنْيَامَكَ لَكَيْدَ وَنْدَ سِكِي تَعْرَدَ كَيْدَ سِكِي وَأَنْدَ أَكَ لَوْنَ نَاسُ أَمَكَ أَهْنَ أَكَ هَنَا سُهِجْرَ أَلَّا زَيْ سَنْيَامُكُ فَرَجًا مَفِتَا daga ya yaye muku halin da kuka shiga dinnan wa makharajan kuma ya baku mafita daga wannan tsanani da kuke ciki yace inna qad aqadna bainana wa bainal qaumi sulha, yarjejeniya ce muka yi tsakanin mu da waɗannan mutane, kaji abin da ke cikin wannan yarjejeniya. Don haka dole ne in muna son wancan zaman lafiyan babba ya samu, dole sai kai ka fara shiga wannan hali, sai don haka sai kai hakuri. Ku duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, yadda dai ya kamata a ce mutum yana tsayawa akan kalmominsa. In dai an yi yarjejeniya to babu sabawa, wannan shine mutum, kuma ita ce koyarwa da tarbiyya. Abinda aka yarjejeniya da shi, duk da an zalunce shi, an yi zalunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi, amma ganin hangen me zai je ya dawo dai akan wannan magana sulhu, to ya gabatar da ita akan komai. Allah madauki ya kara mana basira akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin irin waɗannan halaye. Yace wa ataynahum ala zalik wa atauna ahdallahi fala naghduru bihim, yace wallahi mu mun basu alƙawarin Allah, su ma sun bamu alƙawarin Allah, don haka mu ba za mu yaudare su ba akan abin da muka yarjejeniya da shi akan su, da su akan shi, don haka ba za mu yi ba. Don haka dai kun ga ya bashi hakuri. Fa wasaba Umar ibn al-Khattab, sai Umar dan Khattabi ya zabura ma'a Abi Jandal, ya bi Abi Jandal din, ya bi shi, yamshi ila janbihi, yana tafiya tare da shi a gefansa. Wa yaqulu, yana cewa isbir ya Abu Jandal, ya hakuri Abu Jandal, fa inna ma humul mushrikun, su fa mushrikai ne ka sani, wa inna ma damu ahadihim damu kalb, jinin ɗayan su jinin kare ne, karka damu. Wa haka ne ko, wa badani ne ko, na'am, wa yudni qa'imus, na'am, qa'imus sayfi minhu, kuma yana kusantar da gindin takobi a jikinsa, yana kusantar da shi. Wa yaqulu Umar, yana cewa rajautu an ya'khudha sayf, shi daga baya Umar yake bada labari, ba wai a lokacin ba, yana dan shishshuna masa gindin takobi, daidai handle din takobi. Shi abin da yake nufi Umar sai yake bada labari daga baya, yake cewa rajautu an ya'khudha sayfa fa yadribu bihi abahu, tini da abin da naso shine ya karbi takobin daga hannuna kawai ya sare uban, duk magana ta kare shikenan. Fa banna ar-rajulu bi abihi, amma sai wannan mutumi ya yi ruwa da babansa, ma'ana ya hana ya miƙa babansa, shine banna ad-dhanin, wa ma sahibukum bi dhanin ko bi wa ma sahibukum ala al-ghaibi bi dhanin, dhanin shine mai ruwa mai makale abu ya hana wasu, to banni ma'anarsa dai shine ya hana ya sallama babansa, da ya kashe babansa da duk magana, kuma ai kun ga duk sulhun ya lalace ko. Kun ga a kowanne mutane akwai kowanne irin mutane, kuma akwai wancan din akwai wannan, amma sai mu ga kullum wanne ne wanda shari'a ta fi nuna mana tsayawa akan sa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba din nan, ko da akan samu wani lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wahayi a wani wuri cewa wancan din kuma shine daidai, dan haka akwai inda ake wancan din, akwai inda ake wannan. Amma kowanne a duba maslaharsa, wanne ne ya fi dacewa a wuri, tun daga dai ga wanda ake ma wahayi, abinda ya tsaya a kansa na ƙarshe to shi ne darasi, kuma shi ya kamata a ɗauka. To sai ke cewa wa nafadatil qadiyya, kuma a ce da yayi haka, da shi kenan sai a zartar da qadiyyar, ma'ana duk komai ma ya ƙare. To sai kuma wata magana daban, an-nahru wal halqu lil halli anil umra, maganar yanka dabbobi da sukan raƙuma da kuma aski domin a warware daga umara. Mun san idan mutum yana umara ya ɗauko ihraminsa, babban abin da zai sa ya warware shi ne ko dai ya gama aikin umaran nan, in wani abu ya tsare shi kuwa to zai yanka, sai idan ya riga ya yi sharaɗi. Akwai abin da ake ce mai ishtirati a umara ko a haji, lokacin da mutum zai ɗauki niyya da umara ko haji, in ya zo miƙati, yana da kyau, yana daga cikin sunna mutum ya ce wa in habasani habisun fa makani haithu habasani, imana bayan ya ce labbaika allahumma umratan, in umara zai, ko ya ce labbaika allahumma hajjan, to sai ƙara da wannan kalma, in wani abu ya tsare ni a hanya to mahallina inda zan warware shine inda wannan abun ya tsare. To idan mutun yayi wannan kamar istithna'i ne a rantsuwa, mun san hukuncin istithna'i a rantsuwa ai ko, to giya ake cewa idan ka rantsa kace wallahi tallahi zan yi kaza, to idan kace insha Allah kuma da niyya mai kyau, ba wai saboda dama a kasan zuciyarka ka san ba za ka yi ba, kawai kace dai insha Allah na rantsa da Allah zan yi kaza insha Allah, to idan baka samu yi ba ba kafara a kanka. Mun ba shi wannan ka'ida haka take. To haka a wannan babin na umara ko haji, in kai niyya ta umara ko haji ka faɗi wannan cewa wa in habasani habisun fa mahalli haifu habastani, duk inda ma'ana in wani abu ya tsare ni, to wurin warware ihrami na shine inda ka tsare ni ya Allah, to shikenan zai zama cewa wannan niyya taka tayi koda wani abu ya same ka, to ba za ka yanka ba. Kun gane wannan nan can yankan babu shi a kanka, amma wanda bai yi wancan niyya ba in wani abu ya tsare shi to sai yayi yanka, shine fitarsa daga umara tunda bai samu zuwa yayi umara ba. Kun gane wannan abu? Don haka ashe yanzu su da suka zo tunda yarjejeniya ta tsaye da su akan ba za su shiga maka ba, me aka yi kenan? Kun ga an tsare su, wannan tsarewar ta sa musu su fita daga ihrami. Ya za a fita daga ihrami tunda ba su yi wancan sharadin ba, duk haka suka taho kowa da niyyar umara, labbaik allahumma umartan aka taho, to amma gashi an tsare su, to dole ai yanka ai aski, shine an fita daga umara. Kun fahimci abin? Sai mutum kuma ya sami Allah madauki ya biya shi ladan umarar koda bai samu yi ba. To wannan shine abin da ya faru. Walamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qadiyatil kitab, yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da kare rubutu matsalar littafin ai rubutu aka gama ta, qala sayyidi qumu fanharu, kowa ya tashi ya soki dabbarsa, wanda ya taho da dabba ya soke ta, ma'ana a yanka, waje a yanka. Fa wallahi ma qama minhum ahad, saboda zafin ran da musulmi suka ji a wannan yarjejeniya, ga kuma gwajin farko da aka fara na wannan yarjejeniya, musulmi mai la ilaha illallah ya zo ya shigo musulmi a tafi da shi Madina, amma an mai da shi bisa wannan yarjejeniya. Ba su taba ganin irin wannan hakurin ba su, ba a taba yin lokacin da aka gwada su akan wannan ba, don haka hankalinsu ya tashi, ya yi manzon Allah yadda da irin wannan kaskanci haka gare mu, don haka sai kowa ya shiru haka yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa ku tashi kowa ya je ya yanka dabbarsa a fita daga umara, shiru babu wanda ya tashi. Wannan ne wurin da 'yan shi'a suke yadawa rubuce-rubucensu da suke tallan shi'a, za ka ga a cikin rubuce-rubucen irin su Tijjani Samawi a Thumma Ihtadaytu da su wannan maƙaryacin Abdul Hussein Sharafuddin Al-Muraja'at da su Murtada Al-Askari a cikin madrasatul abin kai menene nan madrasatain mu'alimul madrasatain, a cikin wannan littafin kullun wannan abun suke yadawa daga cikin manyan shugabohin su. Yaya sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi ku yi abu, duk kun yi shiru kun kyale shi kun kita shi. Mun gane wannan? To ai ta faɗa cewa ai gashi nan sun saba masa, amma fa ba sa cewa basu, babu ɗaya daga cikinsu da zai kawo mana cewa wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbai suka ki, basu ba mu labarin cewa Aliyu radiyallahu ta'ala anhu shi ya tashi ya yi wannan abun ba, dukkan su suka yi in sakon ne ba su yi ba baki daya hadda shi. Kaga idan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma a ce ma'asumi kuma ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan shi ma ba zai yi ba. Don haka duk ana ɗaukar su ne a fassara mai kyau, ba da mummunan nufi suka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yadda Ali radiyallahu ta'ala anhu can da aka ce ya goge rasulullahi ya ce ba zai goge ba, shi ma saboda me? Saboda kishin addini ne, jin zafin cewa ya za a ya karbi wannan, tunda shi ma yace ba zai goge ba, nan ma an ce ku tashi ku yanka, ransu ya baci suna ta damuwa akan wannan abu a lokacin nan, shi ma ba su tashi ba, su ba su yi ma yi magana sun ce ba za su yi ba, shiru suka yi, shi ku cewa ya ba zai ba. In maganar laifi ne, in a fassarar laifi za a ba kowa, ai sai a ce shi ne laifi, an ce ya yi ya ce ya ki, ka kuma ba haka ba ne, babu musulmin kirki da zai tuhumi Ali radiyallahu ta'ala anhu da cewa ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kishi ne da damuwa da san addinin da yayi zafi. Haka nan gefen Umar din shi ma da yazo yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, ba mu ne musulmin bane, ba mu ne akan gaskiya ba, duk tambaya ce dan ne mu tabbatar ya za a yi mu yadda da wannan kaskanci irin da mun san hamasa da kishin musulunci da akan same shi a gun mabiya. In shugaban su ya karkata zuwa ga azauna lafiya, ai akan samu su su haba mu malam ya za a yi haka, wannan ai kaskanci ne, dan me mu ba mu yadda da a lokacin da rai ya baci mutum zai iya faɗin wannan. Amma in hankalinsa ya dawo jikinsa ya kwanta ya nutsu, musamman ya fara ganin sakamakon, zai ce ai dama shi ba haka yake nufi ba, kuma dama mun san ba hakan ake nufi ba. Mun gane abu insha Allah. Da kullum a riƙa karanta abu, a bashi al-mahmal al-hasan, ka ɗauke shi ta fuska da take mai kyau. Amma a ce mutum sha'awarsa shi ne a nuna cewa sahabbai ba mutanen kirki ba ne, kuma sai a ɗauko abin da ya tabbata a tarihin har an bar wurin Allah bai tsine musu ba, saukar da ƙwaya ma yi a gurin ya ce ya yarda da su, a wannan gun ne fa ya ce ya yarda da su, kuma a gun da suke wannan abu, ko ba haka ake ba? Allah maɗauki ya ba mu adalci, Allah ya fahimtar da su. To shine sai yake cewa wallahi ma qama minhum ahad, babu wanda ya miƙe, hatta qala thalatha marratin, har sai da ya faɗa sau uku, sai da ya faɗa sau uku, tashi aje a yanka a warware Umara mu koma gida. Falamma lam yaqum minhum ahad qama fa dakhala ala ummi salama, da yaga ba wanda ya miƙe sai shi ya tashi ya shiga gun ummu salama radiyallahu anha, domin a lokacin wannan tafiya din ita ce wanda ƙuri'arta ta fito a tafiya, kamar yadda ya saba yin ƙuri'a ga matansa in za a yi tafiya, da ita aka taho wannan tafiya. Fa dhakara laha ma laqiya minan nas, sai bata labarin abin da ya hadu da shi daga mutane, kamar yadda muka faɗa mutanen nan baki ɗayan su tunda yace ma qama minhum ahad, to wallahi har Ali bai tashi ba radiyallahu ta'ala an. Mun fahimci wannan abun ku rike shi yadda ya kamata, domin wannan abun ya akwai mamakin yadda mutum zai zo saboda yana so a ce sahabbai mutanen banza ne, sahabbai kafirai ne, sai ya ɗauko wannan a matsayin misali cewa gashi sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma saboda rashin adalci ba zai ce Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana cikin waɗanda suka kitashin ba, don babu wata riwaya duk duniya da wani ya isa ya kawo cewa Ali shi kadai ya je yayi wannan aiki radiyallahu ta'ala an. Wani kwanaki yana rubuta min shawara ko cewa wai ina yawan fadin Ali bana cewa radiyallahu anhu. To ban sani ba, la'alla kun san saurin magana, ai haka muke cewa har Abubakar ba muna faɗa, Umar yayi kaza, ko ba bambanci bane ko na nuna Abubakar shi kadai abin nan mamana Ali kai shi kadai radiyallahu ta'ala anhu a ware shi a ki faɗa masa wannan ai ba za a yi mana wannan zaton ba. Kuma dai sai idan mutum yana da sun dai shi mai ba da shawarar ba na san shi ba wai mutumin banza bane, shawara ce yace wasu yaji suna faɗa, to ban ma san abun ya kai ga haka ba. Kuma ku dai shaida ne akan komai ko? To Allah ya kyauta. Sai yake cewa menene, sai shiga gun ummu salama, fa zakara laha ma laqiya minan nasi, sai ammata mata abin da ya hadu da shi daga mutane, ma'ana abin da mutane suka yi masa. Faƙalat, sai ta ce ya rasulullah, atuhibbu dhalik, kai kana son kai hakan, wannan abin shine kake so a yi? Sai kamar ya ce mata eh, sai ta ce masa ukhruj, kai ka fita. Thumma la tukallim ahadan kalimatan hatta tanhara budunaka, kar kai wa kowa magana, kawai ka je kai ka samu taka naka raƙuman ka soke su, a ganka a aikace kana aikatawa za a gansu duk sun tashi suna yi. Wata du'u haliqaka fa yahliqaka, kuma ka kira mai askin ka yi maka aski, suna zaune suna kallonka. Fa qama, sai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe. Fa kharaja, ya fita daga tantin da suke zaune da shi da ita. Fa lam yukallim ahadan minhum, bai magana da kowa ba daga cikin sahabbai. Hatta fa'ala dhalika, har sai da ya aikata haka, ya jawo raƙumi ya soke da kansa sallallahu alaihi wasallam, ya kira wani mai aski ya yi masa aski. Nahara budunahu, ya wannan soke wannan raƙuma, wada'a haliqahu fa halaqahu, ya kira mai askin sai masa aski. Falamma ra'an nasu zalika, yayin da mutane suka ga haka, qamu fa naharu, shikenan kowa sai ya tashi sai a shi kaga da baki bane kasa gaskata labarin abin ne yayi musu girma sai wai wannan abun da sai da yazo yayi da kansu kace a she dai da gaske ne abu ya tabbata tunda da yanzu ba dama kuma mu mu shiga koda muna son umarar mu shiga mu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda shi dai yanzu ba zai shiga ba ya warware ai ba mu da aiki dole ne mu ma mu warware shine suka tashi kowa sai ya je ya warware nasa waja'ala ba'dhum yahliqu ba'dhan har sashin su yana yanka sashi ana aski wani na yankan kan wani saboda bacin rai hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan saboda zafin rai suna askin har wasu kaman su kashe su yanka wani daga cikin su garin aski ghamman ko saboda bacin rai wa kanu naharul budna budnata an sab'a a lokacin nan suka taru mutum bakwai a raqumi daya wal baqara an sab'a haka nan abin nan saniya daya a mutum bakwai shi ma wa nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jamalan kana li abi jahl annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin raquman da yanka akwai wani raqumi wanda asalin sa na abu jahl ne da aka kama cikin kamun ribatutun abin nan yakin badar lokacin nan kana fi anfihi bura lokacin akwai wata sarka a kunnen sa mun san irin sarka da ake sa a kunnen dabbobi shine bura min fidda ta azrfa li yghiza bihi al mushrikin yazo da shine dan ya bata wa mushrikai rai su ga wannan raqumin sananne ne na Abu Jahal gashi yau an zo za a yanka shi to shine daga cikin wadanda aka yanka din da shi aka yanka yana ji da shi sai aka kwace shi a wurin yaki shi Abu Jahal din kenan sai aka kwace raqumin a gun yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi shine aka zo da shi a ranan nan dan mushrikai ran su ya bace aka yanka shi kun fahimci abun wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lil muhalliqin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ta alheri ga masu yin aski tanqal thalathan sau uku bil maghfirati cewa Allah ya gafarta musu yace Allahumma ighfiril muhalliqin ya Allah kai Allah wato gafara ga waɗanda suka yi aski tanqal walil muqassirin marra waɗanda suka rage gashi ba su aske shi baki ɗaya ba su kuma sau ɗaya yace Allahumma ighfir lil muqassirin kun gane abin ta nan malamai suka ce a aikin haji ko umara yin tanqal yafi saisaye lada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sau uku yayi nemi gafara ga waɗanda suka yi tanqal sannan mai mun san tanqal dai haka ake ce masa hanzu ko kwalkobo a wasu kowane gari dai da yadda suke kiransa sal wasu suke ce masa sal kobo ko makamancin wannan to wannan dai yin wannan askin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a sau uku ta neman gafara ga waɗanda suka yi askin tanqal waɗanda kuma suka yi saisaye yayi sau daya cewa Allah ya gafarta musu yace wa fi hadha safari anzalallahu fidyatal adha a wannan tafiya ne Allah madauki ya saukar da hukuncin fidyatal adha fidya ta idan mutum wata cutarwa ta same shi har ya sabawa dokokin ihrami mun san idan mutum ya shiga ihrami akwai abubuwan da aka haramta masa an haramta masa cire duk wani gashi a jikin sa aiko ko yanke farce duk an haramta kusancin mata sa turare duk wani abu mai kanshi idan mutum yana cikin ihrami an hana shi to idan wata cuta ta same shi zai iya yin wannan aski idan a kansa ne amma kuma zai fi zai yi abinda ake ce mafidiya ita ce ake ce mafidiyatul adha wannan kuma asalinta gashi yace liman halaqa ra'sahu ga wanda ya aske kansa bisiyami ko dai azumi aw sadaqa aw sadaqati aw nusuk ko dai azumi ko ya sadaka ko kuma ya yanka shine nusuk anan yawa kamar yadda ya sauka fi sha'ani ka'ab ibn ujra ka'ab ibn ujra ya samu kwarkwata a kansa saboda wannan kwarkwata da take kansa tana damunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je aski amma zai fidiya saboda ana cikin ihrami to a wannan tafiyar ne aka saukar da wannan hukunci din cewa idan wanda cuta ta sa zaka zubda gashin ka ka aske shi baki daya ka kuma yi fidiya to mutum sai ya haka din saboda ya fita daga waccan kazanta al-iba'u 'an raddil muhajirin kin ame da muhajirun waɗanda suka yi hijira ai al-muhajirat kai mata da suka yi hijira thumma jaa niswatun mu'minatu to nan ga wani wani faifai kuma da za a shiga na wannan yarjejeniya ta sulhun hudaybiya mata ne mu'minai suka zo fasala awliya'uhunna an yaruddahunna alaihim sai iyayensu da danginsu daga cikin mushrikai suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo da waɗannan matan tunda ai an yi yarjejeniya cewa duk mutumin da yake daga cikin mushrikai ya musulunta ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina za a me za a masa a dawo da shi wanda kuma yake musulmi ya koma kafirci a bar shi ya ci gaba da kafirci haka yarjejeniyar take saboda da wannan zalunci haka dole wannan abin ya sa ran mutum ya baci fa haka wani zai ce to ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba duk saboda fa musulunci nan ne fa muka taho ma gaba daya har za a yi yaki to kuma yau gashi ka ce a kyalima mutum ya koma ma kafirci kasan musamman mutum zai fassara haka irin wanda mutane suke ba da adalci din nan ba kaga ba a tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ce a koma kafirci amma yarjejeniyar ta tilasta ai haka kuma sai ya yarda dole ka gare ya baci wannan shine kuma abin da yake zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su ba wahayi ake musu ba kuma wasu hikimomin na wasu abubuwa ba su bayyana ba gare su shi yasa kun ga mun muku manta mun karanta wannan a darasin al-Furqan da Ibn Taymiyyah yake cewa yake nuna falalar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an yake cewa wannan abu ya nuna ilimin Abubakar sama yake da na Umar da na sauran sahabbai me ya faru lokacin da Umar radiyallahu ta'ala an ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah alasta rasulullah ba kai ne manzon Allah bane kuma ba mu ne akan gaskiya ba manzon Allah sai ce eh ni manzon Allah ne kuma mu ne akan gaskiya sai ce to za mu karbi wannan kaskancin abun kafirai wadanda suka yi mana wannan abun da suka yi mana suka fidda mu daga gidajen mu yau mun samu damar da zamu rama kuma ka kiya manzon Allah ka ana ka ce kai mu kyale su mu koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na ce maka zaka shiga dakin Ka'aba bana ne cewa ne zaka shiga na gani a mafarki za mu shiga kuma za mu yi umara za mu yi tawafi kuma insha Allah kai za a zo da kai za ka zo baɗin kuma za ka yi haka ya gaya wa Umar shi manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam kaga da a ce Umar maganan nan da yayi za a fassara ta da rashin kunya in mutum yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin kunya me hukuncinsa ya kafirta aiko to da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa shi cikin waɗanda za a zo baɗin to mutane suna karanta kissoshi ba sa fahimta haka yace masa ai ban ce maka bane ba amma badi zaka yi haka yace ba cewa zami ba sai ce kai Umar zaka zo kuma badi kuma zaka yi dawafi zai dawafi a matsayin sa na me ne musulmi ko kafiri a sheda wannan abin da Umar yayi inda kafirci ne ko rashin kunya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da bai gaya masa wannan magana ba shine ya tafi wurin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine yake so in bayyana mana dama Umar ya tafi wurin Abubakar yake ce masa ya wai ba mu ne akan gaskiya bane ce mu ne akan gaskiya ba manzon Allah mai manzon Allah ba gashi a cikin mu yace Abubakar ya gaya masa manzon Allah ne a cikin mu ce amma ai annabi bai ce maka bane zaka shiga dakin Ka'aba zaka shiga kai dawafi a dakin Ka'aba ba sai badi tunda aka yi wannan yarjejeniya a haka zamu tsaya shine har Ibn Taymiyyah yake cewa ku duba ku gani lokacin da Umar ya je gun Abubakar yake tambayar sa wannan na lokacin da Umar ya koma gun Abubakar bayan ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wannan ai ya je gun Abubakar da ya je gun Abubakar abinda Abubakar ya gaya masa shine daidai da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa dazu kuma ba tare da sayyidina Abubakar ya ji wannan amsoshin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fahimtar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yake shi yasa har Ibn Taymiyyah yake cewa kun ga wannan nuna mana siddiqi yafi muhaddath ko da muhaddath ne wanda akan bashi labari to siddiqi sama yake da shi saboda siddiqi gaskatawar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne hali yasa yafi kowa sanin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya gafarta mana da su baki daya Allah kuma ya hada mu da su a aljanna to waɗannan mata sun zo gun manzon Allah ƴan uwansu sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to ai tunda an yi yarjejeniya cewa za a mai da waɗannan mata to ai sai a dawo mana da su ko wai an yaruddahunna alaihim bil ahdi allazi tamma fil hudaybiyya saboda wannan alƙawari da aka yi a hudaybiyya ai daidai muke tafiya ko a karatun yau sai ce farafada talabahum hada annabi sallallahu alaihi wasallam sai yaki wannan abin da suka bukata ya ce a ai ba zai yiwu ba ba za a bako waɗannan mata ko tafi da su ba bi dalili nan kuma shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai amfani da wata kalma bi dalili anna al kalimata allati kutibat fil ahdi fil muahada bi sadadi hadha al band hiya domin dalili me saboda kalmar da aka rubuta a yarjejeniyan nan a wajen wannan shine bi sadadi a wajen wannan maganar wannan bangaren na yarjejeniya wannan banding wannan wato item din na agreement shine band wannan bangaren me aka ce ga abin da aka rubuta an ce ne wa ala annahu la ya'tika minna rajul babu wani mutum rajul aka ce yawa babu wani namiji kaga rajul a yadda aka saba a magana ko da a qur'ani in aka ce ba mutumin da zai kaza to kowa ya shiga hadda mata duk inda aka ce ya ayyuhal ladhina amanu a qur'ani ai kun ga lamirin nawaye na maza ne to ana fada ne min babit taglibi amma mata ma suna ciki to amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma ya fidda mata daga cikin wannan abun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai rajul aka ce ayar jeje ne tunda su harafin kalmomin za su bi to abinda aka faɗa shine abin nan wa alla wa ala annahu la ya'tika minna rajul babu wani mutum da zai zo daga cikin mu zuwa gare ka wa in kana ala dinika koda yana kan addinin ka illa radattahu alaina sai ka dawo mana da shi kun ga haka aka faɗa sai ce falam tadkhulin nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai mata ba su shiga ba cewa akai rajul tunda ayar jeje ne rajul aka ce namiji aka ce fil aqdi ra'san dan haka basu shiga ba kwata kwata shine ma'ana ra'san tun farkon zance ra'san kenan wa anzalallahu fi dalika to a lokacin ne sai Allah madauki ya saukar da aya Allah da madauki ke cewa ya ayyuhalladhina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun har inda yake cewa wala tumsiku bi'isamil kawafiri kar ku rike wato kullin auren kafirai shine isam isma ismatu zawaj ake nufi ana wato kullin aure na mata kafir al kawafir nan jam'in kafirat ne haka jam'in sa yake kafiratun da yake nan jam'in mata kafirai sai a ce kawafir mun gane to sai Allah madauki yace kar ku riki auren kafirai tare da ku inda kafirai ne to ku sake su fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamtahinuhun bi qawlihi sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana jarrabar matan nan yana tambaye su yana musu jarabawa idza ja'akal mu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yazina wala yusrikna wala yazina wala yaftirina wala ya'tina bi buhtanin yaftirina hu bayna aydihinna wa arjulihinna ko wannan ayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ita ce ya dauke ta ita ce imtihani ita ce jarabawa da zai musu duk matan da tazo to ke kin yadda ba shirka ta ce ba sata ba zina ba kaza an tace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kama hannun mace yayin musafaha da ita ba mubaya'ata ta bayan ta tsakani da ha'il tsakani ba ta taba jiki bace shikenan sai a ce to jiki an yi mubaya'a da ke musulma ce to kaga duk wanda aka yi musu wannan jarabawar sai Allah ya ce to kar ame da su fala tarji'uhunna ila al-kuffar kun wannan ko to ita ce anan ne aka saukar da wannan aya cewa kar ame da su zuwa gun kafirai sai faman aqarrat bi hadhihi ash-shuruti duw wadda ta yadda da wannan sharuda qala laha sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita qad bay'atuki to je kina miki mubaya'a na karbu mubaya'arki thumma lam yakun yarudduhunna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai mai da ita ba ma'ana ba za a mai da ita gun zuwa gun kafirai ba wa tallaqa al-muslimuna zawjatihim a wannan lokaci musulmi duk suka saki matan su kafirai tunda Allah madauki ya ce wala tumsiku bi ismil kawafiri kar ku ci gaba da rike a auren ku na mata mushrikai duk matar da take kafira to karka rike ta a hannun ka domin me su fa wadancan mushrikai ne ba ahlul kitabi bane daga baya ne aka halatta auren ahlul kitabi amma ba mushrikai ba wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wannan yana nan hukuncin bai tashi ba Allah madauki ya saukar da aya hana a aure duk matar da take bauta wani abu wanda ba Allah ba amma ahlul kitabi za a iya aure mun gane wannan to yace bi hadal hukumi da wannan hukunci fa talaqa umar yawma idhin imra'atayn a ranar da aka saukar da wannan a ranar umar ya saki mata biyu to kun ga ganan maganar da ta shafi rayuwarsa san mata ko ai dan adam yana san matansa ana saukar da aya cewa a saka nan da nan ya saka kun ga magana ko da maganar yin wani abu ne ko kin wani abu za ku ga a bangaren me bangaren maganar addini ne suke da tsanani kun ga wancan ai an taba addini ne kamar an samu wani lako-lako ne a harkar addini shine zafi yasa har ba su da abu amma nan ku duba da yake abin da ya shafi duniyar su ne ba su damu da ita ba ana cewa an sa doka kada wani ya zauna da matar da take kafira take Umar ya saki matansa guda biyu to inda me inda so yake sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan yana daga cikin abin da ya shafi rayuwarsa sai ce to kuma Muhammadu matan namu ma kuma kaza domin wannan kallo ne da irin waɗanda ko munafikai ko mushrikai su ne suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan amma wancan wanda suka kin yin wani abu saboda zafin zuciya akan addini ne ba akan kin addini ba kuma mun fahimci abin da nake nufi ku to shine a lokacin ya saki mata na'am wa alaikum salam
ne
tunani da ya karatu da ya tunanuwa ma cewa ai kamar koyi ne da manzon sallallahu alaihi wasallam kuma yanda na Aisha take siffan ta mana shi in kana son ka ga kushinsa a taba addini amma aka taba shi tabbas jazakallahu khair wannan haka ne ma'ana in a ce addinin aka taba to anan ne hankalinsa ke tashi amma akan addini shi yasa lokacin da sayyidina abubakar zai sanya shi a matsayin khalifa ya faɗi wannan abu sai huwa ashaddukum fi dinillahi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa a matsayin halin sa cewa ashaddu ummati fi dinillahi yace Umar cikin al'umma ta wanda yafi kowa tsanani akan addini yace shine Umar wanda yafi rahama kuma yace abubakar kaga ashe kowa da halin sa to amma kun ga akan me al-dini ne akan magana addini ba akan harkar duniya ba harkar duniya baka jinta bata dame su ba ba ita suke babbalanta na har a ce a kudi suke so ko makamancin wannan wannan dai mun yi magana akai yace wa kanata lahu fi shirki kanata lahu fi shirki wanda dama matansa ne suna cikin shirka tazawwaja bi ihdahuma muawiya daga baya muawiya ya aure ɗaya daga cikin wannan matan da Umar ya sake su wa bil ukhra safwan ibn umayya shi kuma ya aure ɗaya wato ɗaya daga cikin waɗannan mata mun fahimci abin wannan duk kafin su musulunta daga baya kuma suka musulunta suka ci gaba da rayuwarsu tare da su shikenan tunda musulunci ya zo duk gaba ɗaya an riga an zama ɗaya to maza ya tamakhadu an bunudil muahada to ga lokaci ya matso ga kuma wuri mafi muhimmanci na samun darussan nan da ke ciki amma duk da haka ba za mu tsaya ɗin ba mu ci gaba mu samu abin da muka samu ma tsaya inda lokacin ya dakatar da mu menene ya haifu daga wannan yarjejeniya maza ya tamakhadu maza yantiju menene aka samu me ya sakamakon wannan yarjejeniya tamakhadu ma'ana result menene sakamakon da aka samu na yin wannan yarjejeniya hadha huwa sulhul hudaybiyya to wannan a dunkule abinda muka ji har zuwa nan a dunkule ne ba duka tafasilin bane wannan shine ake ce sulhul hudaybiyya daga yau mun san sulhul hudaybiyya insha Allah ko to Allah ya sa ana rikewa wannan shine sulhul hudaybiyya wa min ko wa man sabara aghwara bunudihi duk wanda ya kalkwali ya bididdigin ya shiga zurfin wannan yarjejeniya daidai da daidai in an ce sabara aghwari shay'i shine ka kwakwale abu kai bididdigi ka tottono akwai abin da malaman usulul fiqh suke ce ma as-sabr wa at-taqsim ya taba ga mana ko ko ba ku rike ba as-sabr ba sabr bane da sad sabr bi sin in an ce sabara da sin shine ka sa kamar wani kamar gatari kana kwakwalar kasa kana wato kubbin cinowa kana kwakwalwa shine asalin kalmar aghwar kuma zurfin abu wanda ya tona zurfin wannan abu ma'ana ya kalle shi da tunani da basira ga irin darussan da za mu fahimta daga wannan wajen sabr wa taqsim abin da suke nufi a babin ma'rifatul illa in ana so a san mece ce illatul hukm a babin qiyas suna wani wannan buƙyale shi tunda ba shi da alaka da abin da mun kade ci mana lokacin da nake so mu samu amma dai kun fahimci menene sabar agwar masu littafi nake tambaya kun gane to shikenan mu je wanda ya kwalkwali zurfin wannan abin da ya auku a wannan tattaunawa ma'a khalfiyatihi tare da background shine khalfiya tare da abinda aka gina abun akan sa la yashukku annahu fathun azimun lil muslimin to ba zai yi kokonto ba cewa wannan yarjejeniya hakika budi ne cin nasara ne babba ga musulmi fa quraish tunan da Allah ku dauki darussan nan mu fahimce su sosai gashi zai fara lissafa mana yadda wannan sulhun duk da akwai alamar kaskanci a cikinsa amma gashi ya bayyana alheri ne ba karami ba na farko yace fa quraish su dai quraishawa lam takun ta'tarifu bil muslimin ay i'tiraf su dai quraishawa bas ma yadda da wani abu sunansa musulmi ko musulunci ba si i'tirafi si recognizing shine ma'anar i'tirafi recognizing din musulmi a matsayin mutane ma basu yi ba ayi i'tirafin kowane irin i'tirafi basu ba su recognition ba bal kanat tahdifu isti'sal sha'fatihim abinda suke so shine su tumbuke su daga asalin su shine isti'sal sha'fa wannan mun wuce shi a baya ba sau daya ba ka tumbuke abu daga asalin sa kwata kwata abinda suke so kenan watantaziru an tashhada yawman ma nihayatuhu kuma abin da suke jira shine wata rana dai su ga karshen musulmi da musulunci wa kanat tuhawilu kuma suna kokari bi aqsa quwwatiha da mafi karshen abin da zasu iya na karfin su matukar karfin su su yi alhaylulata su shiga tsakani baina da'watil islamiyya wa baina an-nasi tsakanin da a wannan ta musulunci da mutane kad da'awar ta kai ga mutane ai kullun kokarin su kenan ko yawa sai ce bi sifatiha mumathilatan az-zi'amati ad-diniyya domin kasancewar wannan ad-da'watul islamiyya din ita ce take wakiltar shugabancin addini wa as-sadarati ad-dunyawiyya da kuma gato kasancewar jagorancin harkokin duniyar ma wannan shine abin da zai zo daga baya a same shi ma'ana in har sun bar musulunci nan da wannan da'awa zai zama kenan musulmi za su zama harkokin addini fa za su koma hannunsu kuma sannan jagorancin economy da abin da ya shafi tattalin arziki da duniyancin ma baki daya duk zai koma hannun musulmi shine abin da ke nufi as-sadaratu ad-dunyawiyya shi ma zai koma hannun musulmi fi jaziratul arabi a abin area da yake ce ma kasashen larabawa wa mujarradul junuhi ila sulhi kawai karkatan nan kawai da suka yi zuwa ga ay sulhu to shi kansa i'tirafun bi quwwatil muslimin yadda ne da cewa musulmi fa har sun kai girman da za a iya rijejeniya da su kun gano ai mun ba kuma manta ba na taba isharar zuwa ga wannan farkon shigowar mu wannan darasin cewa in kun ga aka ce mutum yayi ya fitini mutane har ana ya kasa sai aka go kuma aka ce to ai zo a zauna akan tebur tare da shi me ya kai ai ya kai abin da ya kai ni to wannan nasara ce ko shi baya ne shine abin da yake so da maka hango akai ashe yanzu musulmi har sun kai matsayin kafirai za su yadda su zauna da su akan tebur ayyar jijeniya duk wanda zai zauna da kai akan tebur kuwa ɗayan biyu ne ko dai yana zai kulla maka yadda zai makirci ko kuma ya yadda yanzu kai ma ka zo daidai da shi za a tattauna ai an fahimci wannan to wannan kun ga cin nasara ne wa anna quraishan kuma cewa quraishawa la taqdiru ala muqawamatihim ba za su iya ja da su ba kuma sun kai matsayin da quraishawa ba za su iya ja da su ba thumma al-badd al-thalith in kuma muka duba na uku musamman wato yarjejeniya ta uku ko item na uku a yarjejeniyar me aka ce a item na uku mu koma mu gani man ahabba an yadkhula fi aqdi muhammadin wa ahlihi dakhala fi wa man ahabba an yadkhula fi aqdi quraish wa ahlihim dakhala fi wa tu'tabaru alqabilatu allati tanḍammu ila ayyi alfariqayn juz'an min dhalika alfariq fa ayyu udwanin tata'arradu lahu ayyu min hadhihi alqaba'il yu'tabaru udwanan ala dhalika alfariq maganar qabilu ko ce duk gefen da suka zaba ba komai su je mun ga wannan to sai ce wannan yarjejeniyar yadullu bi fahwahu tana nuni da zahirin ma'anarta ko in ce kai mafhumin mukhalafa to shine ake ce mafahwa fahwa shine mafhumin mukhalafa in dai ka san mafhumin mukhalafa kun san shi bam lokaci balle mu tsaya tun wanda suka sani sun sani abinda ake nufi mafhumul mukhalafa mana an ka dubi kishiyarsa abinda zaka fahimta shine kaza yawa bi fahwahu yadullu ala anna quraishan nasiyat sadarataha ad-diniyya wa ri'ayataha ad-dunyawiyya wa ri'ayataha ad-diniyya in wannan maganar ta cewa duk dan kabilar da ya zabi ya zauna da musulmi ya je wan kabila kuma da take son ta shiga karkashin yarjejeniyar kafirai ita ma ta je wannan menene yadda da wannan ya nuna cewa quraisha wannan sun manta da cewa su ne fa masu shugabanci a wannan wurin sai wanda suka ga dama yazo kun fahimci abin domin sun yadda cewa wanda ya ga dama ya je can ya zama an yadda da cewa shi dan bangaren can ne yanzu ba ga kabilan khuza'a ba khuza'a cikin quraishawa suke amma sun yadda su zama a yarjejeniya ta zama lafiya suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da suka saba da banu hashim tintinitin a cikin jahiliya wannan menene cewa suna karkashin quraishawa ai wannan wadannan mutanen sun bantare ke kaga wannan sun rage wa kansu karfi kun fahimci abin da yake nufi to shine abin da yake nufi anan Allah ya sa kun gane sai ce wa annaha la tahummuha al'an illa nafsuha ya zama dai quraishawa abu ya tabarbare musu ya lalace sun manta shugabancin su yanzu ya zama ba su da damuwa ta damuwa sai kansu sai tunanin su iya kansu su abin da ya dame su kenan amma sa'irun nasi amma sauran kabilu da suke kewayen makka da kuma sauran jaziratul arab wa baqiyatu jaziratul arab yace falau dakhalat fil islam bi ajma'iha fala yahummuhum dhalika fala ko yahummu dhalika quraishan to wannan bai damu quraishawa ba wannan nasara ce ko ba nasara ba da kafin wannan lokacin in wata kabila a kewayen maka suka ce za su shiga musulunci me yake faruwa ai kaga yaki za ai sai an je an kwato su an dawo da su to yanzu quraishawa cikin maka kawai suka damu da ita sauran gefen duk wanda yace zai je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su damu da shi ba wannan menene ai kaga sun rage wa kansu karfi to abin da ke nufi kenan sannan sai ce min to lokaci kuma ya taho mana da dole gashi ba mu zo tsakiya ba ma ina za a tsaya ko mu tsaya mu sako daga farko ko yau in ba haka ba zancen ba zai dadi ba eh mu tsaya anan makon gaba insha Allah sai mu dauko wannan sakamakon alherin da ke cikin sulhul hudaybiyya sai shigo gaba daya insha Allah Allah ya kara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai Allah ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa rasuwa wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik